ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله وأصحابه والتابعين أما بعد بان غوديا قال الله مروبي جسركي لسلاتي قال النبي عليه الصلاة والسلام وانا شيء درس منا توقس فكتشيكو درس منا توقس أقرات للتافي اختصار علوم الحديث واللفر ببما لمي الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى دنبا من تابا za mu tashi a matashi yadda ke cewa at-ta'liqat allati fi as-sahihayn haka ne at-ta'liqat allati fi as-sahihayn ta'liqat jam'i ne na at-ta'liq wanda at-ta'liq magana ne da bayani kan al-hadithu al-mu'allaq idan ka ce alhadithul muallaq shine hadithin da marwacin shi da ya zo ruwaito shi ya cire malamin shi malamin nashi da ya bashi hadisin ya cire shi ko dai shi kadai ko kuma ya ci gaba da cire marwaitan sai da kai ga tabi'i ko kuma sahabi ko ya cire marwaitan gaba ɗayan su yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kina alhadithul muallaq gini kan wannan yana da sura nawa sura guda uku salo guda uku ko dai zaman to malamin shi kawai ya cire ku dauki misali da al-imam al-bukhari bukhari yace haddathana abdullah ibn yusuf at-tamisi عن مالك عن نافع عن ابن عمر حكى اسناد يكي ينزو ان يزو رويتو حديث سي تشري مالمي وانا شيني وا عبد الله ابن يوسف ابن يوسف سي تشي قال مالك يجي الامام مالك يجي تو تند بخاري يا تشري مالمي يكاو مالمي مالمي سوى قرشن اسناد وانا سي اتشي المعلق wato bukhari ya rata yi hadisin kira ko kuma ya cire malamin shi da mafi yawan isnadin kamar misali ya cire abdullah ibn yusuf ya cire al-imam malik ya cire nafi' sai ya bar sahabi kawai sai bukhari ya ce qala ibn umar abdullah ibn umar ya ce ko kuma ya zo rawaito hadisin ya cire isnadin gaba daya kawai sai annabi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa wannan shi ake cewa alhadithu almuallaq idan baku manta ba wannan tunatarwa ce kawai amma mun karanta shi a karatun mustalah alhadith da muka yi na ibn usaymin da karatun baytuniya wannan shi ne hadisi almuallaq to a baya a karatukan da muka yi muka ce me ya hukunta hadisi muallaq sahihi ne ko da'ifi asli hadisi muallaq hadisi ne da'ifi in dai wannan isnadin kadai za a duba to isnadin da'ifi kenan sai dai an je an binciko an gane malamin nan da aka cire wane ne kuma amintacce ne to a lokacin za a karba hadisi ko kuwa wanda aka cire din nan gaba daya idan ba mutum daya bane sai duka an je an binciko a gari suwaye bayan an gano su kuma a bincika amintattu ne ana karban hadisin su ana karba to a lokacin sai a ce hadisin ya inganta an fahimci wannan ko to wannan shine hukuncin alhadithu almuallaq to kuma a lokaci daya mun yi karatu game da littafin da suke sahihai muka ce akwai sahihul bukhari akwai sahihu muslim akwai sahih ibn khuzaima akwai sahih ibn hibban akwai mustadrak na al-imam al-hakim da makamantan su littafan da masu suka wallafa sun ci hadisi ingantattu zalla za su kawowa daga cikin littafan da muka ce mafi inganci guda biyu ne bukhari da muslim muka ce duk al-umma ta malamai sun rungumi waɗannan littafan guda biyu sun karbe su abinda ke cikin su sahihi ne to amma kuma sai ka zo a bukhari sai ka ga hadisi muallaq sai ka zo a muslim sai ka ga hadisi muallaq bayan mun karanta anan mun ce hadisi mu'allaq da'ifi kuma mun zo mun ce ma Bukhari littafi ne ingantacce Muslim littafi ne ingantacce kuma a ciki ka zo kaga mu'allaq to ya zaka mu'amalanci waɗannan al-ahadith al-mu'allaqa to shine mas'alar da malam zai magana akai an fahimci wannan shine malam yace wa takallama ash-shaykh Abu Amr babban malami Abu Amr ibn al-Salah al-littafi shi ulumul hadith muqaddimatu ibn al-Salah yayi magana ala ta'liqatil waqi'a yayi magana akan hadisai mu'allaqai al-waqi'a wanda suka abu ko suka faru fi sahih al-bukhari a cikin sahih al-bukhari wa fi muslim aidan da kuma cikin sahih muslim kina a cikin bukhari akwai al-mu'allaqat a cikin sahih muslim akwai al-mu'allaqat sai mala yace lakinnaha qalilatun sai dai su din nan ɗan kadan ne ana akwai abun tambaya dukkan hadisan mu'allaqai a Bukhari da Muslim su biyu din suke ɗan kadan ko a Muslim suke ɗan kadan lakinnaha qalilatun ay fi muslimin cikin sahihu Muslim ba su da yawa amma cikin Bukhari suna da yawa abin ji wannan kenan al-mu'allaqat dake cikin sahihul Bukhari suna da yawa bayan kadan bane amma na cikin sahihu Muslim fa ba su da yawa na cikin Bukhari saboda yawan su Ibn Hajar ya rubuta musu su kadai yayin musu littafi mujalladi uku a matsayin shi na lauyan Bukhari dama mun gani cewa Ibn Hajar kamar lauya yake ga Bukhari duk wani motsin Bukhari da kai da komowar shi shike bada kariya shike tsaya yana bayani to waɗannan hadisan da Bukhari ya kawo su mu'allaqai 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 sai ya dogo su daga littafin yazo ya rubuta littafi mujalladi uku ya sa mai suna taghliqut ta'liq taghliqut ta'liq fi sahih al-bukhari na dauko mujalladi na ɗayan ban san bai akai na manta shi da mun nuna muku yadda salon shi yake wannan a Bukhari kenan na cikin sahih Muslim ba su da yawa sai dai malamai wajen kididdiga su sun yi ta sabani guda nawa yake cikin sahih Muslim wani ya ce guda 13 ne wani ya ce 14 wani ya ce 6 ko abin da ya kama da haka shi ma a wannan zamanin akwai ɗaya daga cikin malamai wanda ya taghliqu ta'liq ala sahih Muslim wannan Ali al-Halabi kenan ko yawa al-Halabi shi ya rubuta wannan littafin taghliqu ta'liq ala sahih Muslim mujalladi ɗaya ne hadisan da ya kawo a ciki idan ban manta ba su ci hadisi 13 zuwa 14 to kuma wanda dai zaka kira su hadisai mu'allaqai da suke cikin Muslim dukkan su sai da Muslim ya kawo isnadan su nan ya kawo shi mu'allaq ya cire malamin shi in yazo wani wurin sai ya ka hadisin ya ka malamin shi sai hadisi guda ɗaya kawai wanda Imam Muslim bai sadar da isnadin shi ba a cikin sahihu Muslim amma an samu ma Bukhari ya rawaito shi magana ta ƙare ke an fahimta amma waɗansu ta'liqat din da waɗansu suka dauke su a matsayin hadisi mu'allaqai dake cikin sahihu Muslim ibhami ne a cikin su yakan ka rawi ne wanda mubhamun ma fihi rawin lam yusam zaka samu ibhami ne yake wani wuri sai waɗansu ba shi hukuncin al-mu'allaq an fahimci wannan kenan kun ga dai mu'allaqai da suke cikin sahihu Muslim lamarin su bai sauki ne amma na cikin Bukhari su suke da yawa Ibn Hajar yazo ya rubuta littafi muka ce mujalladi uku yana bai waɗannan mu'allaqat din kariya haka al-Iraqi a sharhin da ya ma muqaddima ta Ibn Salah ya kawo waɗannan mu'allaqat na sahihu Muslim ya jero su ya kididdiga su ya ambace su Ibn Hajar mu'allaqat kin dake sahih al-Bukhari bayan yayi taghliqut ta'liq kuma sai ya talkhisin su yayi reziman su ya takaitar da su sai ya sa su kuma a cikin hadisi sari muqaddimata ta Fathul Bari an fahimci wannan to sai ya ce qila waɗansu malamai suka ce innaha mu'allaqat kin dake cikin sahih Muslim 14 mawdi'an wannan suka ce wuri 14 ne kawai a akwai mu'allaqat a cikin sahihu muslim wa hasilul amri yace tattararren lamarin dai matattaran lamarin ko kuma in muna so mu tattare maka bayanin gaba daya sai mu ce anna ma allaqahu al-bukhari duk abinda bukhari ya kawo shi a matsayin hadisi mu'allaq abinda bukhari zai kawo a matsayin hadisi mu'allaq to yana da halayya na farko ma allaqahu al-bukhari bi sighati al-jazmi fa sahihun ila man allaqahu anhu kamar yanzu yana so ya gaya ma tunda ka tabbatar yanzu a cikin bukhari akwai mu'allaqat to mu'allaqat din duka iri daya ne koko salon su daban-daban akwai abin da malamai suke ce ma sighatul jazmi salo na yanke magana me salo na yanke magana shine ka gayi magana wanda mai sauraron ka bai hararo cewa kai da kanka kana da shakkun magana yanzu idan nace qala zaidun zaidu yace mai saurare na mi zai fahimta kawai yace din in nace zakara zahabiyu Imam Az-Zahabi ya ambaci kaga mai saurare na zai fahimci cewa kamar na yanke magana cewa eh haka ne Zahabi ya ambata ko in nace fa'ala ibn Abbas Abdullah da Abbas ya aikata kaza kaga sai zaman to me ni da nake baka labari baka da shakkun cewa a yanke na jingina mai Ibn Abbas wannan shi ake cewa sighatu al-jazm kamar ka ce qala yace zakara ya ambata fa'ala ya aikata haka ya hakaito to amma yanzu idan nazo nace maka qila an ibn abbas an ce daga ibn abbas kai kaji batu ya ce an ce an magana ai haka bahaushe ke cewa qila bana kai mai saurare na kana fahimtar cewa ni da kaina da na bada labarin ban da tabbas ko in ce ruwiya an ruwaito anin nabi daga annabi an ruwaito wai an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an fahimci wannan ko in ce hukiya an hakaito an fahimta to wannan shi ake cewa sighatu tamrid da babu siga ta nuna cewa abin nan da na hakaito kamar akwai rishin lahiya ciki at-tamrid kenan an fahimta to shine sai malam yace anna ma allaqahu al-bukhari do hadisin da bukhari ya rataye shi bisighatul jazmi da siga a yanke sighatul jazm to fa sahihun to wannan ingantacce ne ila man allaqahu anhu zuwa ga wanda ya rataye maganar zuwa gare shi yanzu idan bukhari yace qala qawus an ibn abbas qala qawus qala sighatul tamrid yaqu al-jazm al-jazm ya yanki a yanki cewa qawus yace kaza daga ibn abbas to sai su ce to tun daga bukhari isnadin ya sadu ba ya da matsala kenan har zuwa ga qawus an fahimta da ka kawo ga qawus to zuwa nan bukhari yana ce ma tun daga wuri na dauke malamu ni isnadin nan ya sadu sai zuwa ga qawus amma abin da ya huce qawus yayi sama to wannan banda ne kai kashe ka bincika shi yasa yake cewa fa sahihun ila man allaqahu anhu ya inganta zuwa ga wanda ya rataye maganar zuwa gare shi summa amma bayan wannan mutuma kamar misalin qawus da muka bayan qawus din annazaru fi ma ba'da zalika sai ai bincike abin da yazo bayan haka maganar ta fito an fahimci wannan yawa wannan haka waɗansu malamai suka faɗa suka ce duk in kaga ibn hajar in kaga bukhari ya ka magana a yanke da sighatul jazm ya jingina ta ga wani to isnadin ta ya inganta zuwa ga shi wannan da ya jingina ma ita amma in an huce shi to wannan a lokacin za a yi bincike an fahimci wannan kamar yanzu idan kuka dauka wannan misalin da na bayar na ainihin qawus dukkan abin da ya biyo bayan qawus to wannan ne za a yi bincike amma wanda ba wannan ba kasa ba bincike an fahimci wannan kenan idan yace qala malik isnadin tun daga Risha zuwa ga Malik ya inganta amma abin da ya wuce Malik in maganar ba ta Maliku bace kamar shi ma rawaitowa yake to bayan wannan za a bincika in yace qala ibn uyayna yace to za a bincika daga ibn uyayna zuwa abin da ya sama na hadisi wannan na farko kenan sai yace wa ma kana minha abinda bi ya kasance daga cikin muallaqat wadanda suka zo ha a cikin bukhari bi sighati at-tamridi da siga dake nuna rauni kamar yace ruwiya kamar yace qila kamar yace yurwa ko zukira ko yuzkaru ko hukiya ko yuhka wannan duk sighatu at-tamridi to yace duk abin da yazo da wannan salam fala yustafadu minha sihhatu ba za ka fa'idantu ba da cewa wannan ya inganta zuwa ga wanda Bukhari ya jingina mai wannan magana din sannan kuma wala tunafiha aidan kuma sigar raunin nan da Bukhari ya nuna ya kawo ba ta nuna kuma abun bai inganta ba wato ba a cewa ya inganta ba a cewa me bai inganta ba haka wasu malamai suka ce an fahimta yace li annahu mi yasa muka ce ba a cewa bai inganta ba ba a cewa ya inganta yace li annahu qad waqa'a min zalika kadhalika wa huwa sahih saboda mun samu hadisan da bukhari ya kawo su a haka din cewa ruwiya ko hukiya ko zukira ha kuma da muka bincika sai muka ga cewa hadisan sun inganta kai yace wa rubbama rawahu muslim tana iya ma hadithin da Bukhari ya kawo da sighatu at-tamrid tana iya yiwa ma muslim ya rawaito shi yanzu misali hadithin da Bukhari ya kawo da siga ta cewa da sighatu at-tamrid Bukhari ya kawo shi cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yadhkuru Allah ala kulli ahyani annabi ya kasance yana ambaton Allah cikin dukkan lokutan shi Bukhari da ya kawo wannan bai kashi da sifatul jazmi ba. Wanda ma ya kawo shi da sigata at-tamrid. Ya kawo shi da sigatu at-tamrid. Wanda wannan kuma hadisi ne sahihi yana cikin sahihu Muslim. Hadisi ne sahihi yana cikin sahihu Muslim. Kenan zuwa nan magana nawa ma ne ya kawo muna? Magana biyu. Magana ta farko mi take cewa in kaga al-mu'allaqat a cikin Bukhari sun zo da sigatul jazmi to wannan mu'allaq din ya inganta har zuwa ga wanda Bukhari ya jingina mashi amma daga wannan mutumin abinda ya sama ha to wannan za a yi bincike magana ta biyu shine in ya rawaito hadisi mu'allaq da sigar da ke nuna rauni to ba za mu fa'idantu cewa wannan taliqin da Bukhari yayi ba ya nuna hadisin ya inganta kun ba za mu ce ba hadisin bai inganta ba kenan mi za a yi bincike in aka yi bincike abinda binciken ya bayar to sai a hukunta hadisin da shi abinda binciken ya bayar sai a yi hukunci da shi an fahimci wannan tayyib waɗansu malamai game da waccan ka'ida ta farko da cewa annama allaqahu al-bukhari bi sighatil jazm fa sahihun ila man allaqahu anhu wannan su malamai suka ce wannan ka'idar ingantacciya ce amma wuri guda kai bukhari ya saba mata an fahimta cewa an samu wanda ya jingina abin zuwa gare shi kuma da aka bincika akwai inkafa'i cikin isnadin da sauransu amma waɗansu malamai suka ce kun ga asalin al-mu'allaqat halin su bai kamar Ibn Hajar yayi wannan magana Ibn Hajar yake cewa abinda yazo dukkan hadisi na mu'allaqat ba su wuce kamar haka akwai hadisi sahihai a ciki akwai hadisi hasan a ciki akwai hadisi masu rauni a ciki kenan me ya kamata waɗansu malamai abinda suka dauka kawai shine duk in kaga mu'allaq a Bukhari ka bincika kawai in shi da kanshi Bukhari ya kawo shi ya sadar da isnadin shi a nuri kace ya inganta a bai sadar da isnadin shi ba amma wani daga cikin malaman hadisi ya rawaito shi da isnadi wanda ya sadu kace ya inganta Bukhari ya ka mu'allaq bi sighatil jazmi bi sighatil tamrid bai dame mu ba almuhimmi za a yi a kai shi labo
a kai shi makarantar malaman hadisi su yi bintike ya inganta bisigatul jazmi in ya inganta ya inganta bisigatul jazmi ne bai inganta bai inganta ba ba su da wata kaida guda da suka aishi an gano wannan da kyau kuma wanda wannan shine shine mafi kyau wanda tace kaida mafi mafi inganci mu je gaba ba mai wani iskari sai yace wa ma kana min at-ta'liqat duk abinda muka samu na hadisi mu'allaqai sahihan muka ga ya inganta to falaysa min namati as-sahih al-musnad fi to salon shi ba yana kan namat idan ka ce an-namatu shine salo ko ka ce an-naw'u naw'i to falaysa min namati as-sahih al-musnad fi baya zama daya baya cikin tsari da salon hadisan nan ingantattu wanda Bukhari yake rawaito su da isnadin shi al-Tahin shi kamar nan wani sako ne ake so a isar maka in kaga hadisi gashi Bukhari ya rawaito shi ta'liqan kuma sai ka bincika ya inganta to me yasa Bukhari bai kawo shi ba da isnadin to shine suka ce wannan ya nuna hadisin bai cika nashi sharuɗan ba shi yasa bai kawo shi nan ba kamar yanzu misali hadisin Aisha da muka ce Bukhari ya kashi da shi wata tamrid Muslim ya rawaito shi cewa annabi ya kasance yana ambato Allah a kowane lokaci kaga iya inganta to amma me yasa Bukhari bai kawo shi ce haddathana wani akhbarana wani awwana awwana Aisha qalat sai su ce to bai cika sharadin shi ba an fahimci wannan kaidar to kaga wannan kaidar nan za ta samu matsala inda za ta samu matsala shine akwai inda wannan shi ya kashi mu'allaka da yazo gaba kuma ya kashi mausulan to nan nan cewa bai cika sharadin shi bane kaga an saba wannan kaida shi yasa akwai kamar yadda muka gani wani lokaci Bukhari yakan ka hadisi mu'allaq saboda me al-ikhtisar taqaitarwa yanzu a ce duk lokacin da za ka hadisi sai ka ce haddathana akhbarana anba'ana qala rasulullah sannan ka kawo in ka zo gaba ka kawo wannan hadisin anan kuma ka zo gaba ce sai ka maimaita isnadin ka zo gaba sai a ce sai ka maimaita ka zo gaba ce sai Bukhari sai ya maimaita hadisi guda ya maimaita shi sau goma to kaga aka ce duk inda yazo sai ya maimaita duk inda yazo sai ya maimaita duk abun yana da wahala to shi yasa wani wurin in yazo kawai sai ya taliki an fahimta kawai sai ya taliki ya huce in yazo gaba sai ya kawo shi gaba dai ko kuma ya zamanto a baya daman ya kawo shi gaba dai to kaga irin wannan in ya kawo shi mu'allaqan ba za ka yi ki da wannan ka'idar ba ta cewa me dan bai cika sharadin shi bane anan sai mu ce a ya cika sharadin shi amma yayi wannan ne a babin ikhtisari amma akwai wanda yake kawo su mu'allaqai dan ba su cika sharuddan shi ba wanda ya siffanta littahin da shi yace li annahu qad wasama kitabahu dan shi Bukhari yayi mai littahin shi alama yayi mai take yayi mai suna bil jami'il musnadi as-sahihi al-mukhtasari fi umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam usnadihi wa ayami al-jami'u littahin da ya tattaro dukkan babukan da ake bukata na addini wannan muka ce shine al-jami' wanda a ciki kusan dukkan babukan addini an tabo su an tabo babin aqida an tabo babin tauhidi an tabo babin wahayi an tabo babin tahara an tabo babin imani salla zakka aure dukkan mu'amaloli ibadat dukkan su an kawo fada'il an kawo maghazi an kawo raqa'iq an kawo tafsiri wannan dukkan su zaka same su a cikin al-jami' to kenan wannan kamar wannan sunan da Bukhari yake yi ba habika ba bisa kan ba hazar raman ba kawai haka ne kawai yake kawo sha'a duk kalmar da ka gani a cikin sunan tana da ma'ana wannan kaga al-jami'u kenan ma'anar shi kenan al-musnad idan aka ce al-musnad shine wanda za a rawaito da me da isnadi kenan shi yasa suka ce wanda ya rawaito shi mu'allaqan kenan bai cika sharadin Bukhari ba bai cikin asulin littafin wanda asulin littafin shine wanda yake rawaitowa musnadan da isnadi an gane wannan yawa sannan sharadi na uku ai gaba ta uku a sunan littafin as-sahihu ingantacce kenan duk abinda bai inganta Bukhari ba zai kawo shi an gane sannan al-mukhtasaru taqaitaccen littafi bai ce duk abin da ya sani na hadisi zai kawo ba wannan ai ya gabata gare mu a baya to wannan kuma yace fi umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wanda suka shahi al'amuran annabi alaihi salatu wassalam kenan kaga bukhari ya kawo abin da bai shahi annabi ba alaihi salatu wassalam to wannan ba shi bane asalin abin da yake so ya magana akai wata munasaba ke sa ya kawo shi amma yanzu lokaci zaka ji ya ce Abdullahi ibn Abbas ya ce ko ibn Umar ya ce ko Umar ya ce kowa na ya ce ko wanda daga cikin malamai ya kama gazar shi wadannan maganganun da yake ka ba su bane babbar manowar shi a munasaba ce yake kama ya kawo su amma asali hadisan annabi yake kawo alayhi salatu wassalam wa sunanihi da sunnoni annabi sallallahu alaihi wasallama wa ayyamihi da kuma kwanakin shi abinda ya shahi rayuwar shi da sauran su lokacin da aka fara mai wahayi yadda wahayin ya faru matsalolin da ya fama da su jihadin da aka yi yakunan da aka yi da sauran su an fahimci wannan to wannan gaba mun kare da ita sai mai bi mata shine wata babbar matsala da malamai suka tattauna kalma akwai kalmomin da muka ce a wajen malaman hadisi harshen da mu gare su yanzu idan ka ce kala malam ya ce tana iya yiwuwa kai ne kashi da kunnanka tana yiwuwa kun ba kai kashi ba kaga mai tadlisi ai da irin wannan yake aiki kalmomi masu harshen da mu an ibn Umar daga ibn Umar kaga harshen da mu tana iya yiwuwa shi ya ji tana iya yiwuwa kuma wani ne ya shi ya gaya misali anna kina an anna kala waɗannan dukkan su harshen da mure suna iya zamantuwa wanda ya gaya su shi ya ji da kanshi ko ko a ba shi ba ya ji da kanshi amma wani ya gaya to sai a samu Bukhari ya zuwa sahihul Bukhari sai ce kala Hisham ibn Ammar Hisham ya ce to yanzu wannan ta'aliki ne Bukhari yayi tadlisi ne Bukhari yayi in muna cewa Bukhari yana tadlisi kenan ko koko a isnadin ya sauka an fahimci wannan to wannan ce matsalar da zai tattauna sai yace fa amma idza qala al-bukhari amma idan kana karanta sahihul bukhari kaji bukhari yace qala lana aw qala li fulanun kaza aw zadani wa na'u zalika fa huwa muttasilun 'inda al-aktsari isnadin ya sadu a wajen mafi yawan mutane to amma kaga in yace qala lana da Allah zahirin mu yake nuna ya ce muna yana nan kenan da kai magana ha qala li ya gaya mini wato ya shi kenan gaban shi akai ko yace zadani wani ya kara min ilimi kaza wa nahu zalika ko abin da ya kama da wannan sai ce to fa huwa muttasilun 'inda al-aktsari a wajen mafi yawan malamai isnadin ya sadu bari ku sha abinda Ibn Hajar yake cewa Ibn Hajar yake cewa Fathul Bari na 1 mujallali na 1 shayin 156 yace istaqraitu kaseeran min al-mawadi' yace na bibi dewa daga cikin wuraren da Bukhari yake cewa qala li din nan allati yaqulu fiha fil jami' wanda Bukhari yake fada a littafin shi yace qala li yace fawajadtuhu fi ghairi al-jami' yaqulu fi ahaddathana ba bukhari ne ya ce qalali sai ana tattauna da gare shi ko ba da gare shi ba to shine ibn hajar yace ya bibi wurare da yawa irin wanda bukhari ke cewa qalali cikin bukhari to sai yaje ya bincika a sauran litattafan shi wanda ya rawaito wannan hadisin a cikin su da ba bukhari ba sai isko can din a wuraren da yake cewa haddathana kage ta hadda sana ibaru baruci misali abukhari ya ce qala li da ya duba adabul mufrad sai ya ce haddathana ko da ya duba a cikin juz'u raf'il yadai ko kuma juz'ul qira'a khalf al imam ko ya duba cikin at-tarikhul kabir sai ya ga bukhari ya ce haddathana ha to kenan meye sirrin da ke cikin a wadancan litattafai ya ce haddathana nan kuma sai yace qalali to ku bari ku shi abinda lauyan shi yace yace lakinna sabab isti'malihi li hadhihi as-sigha sai dai bukhari abinda yasa yake aiki da wannan salaf ne yace qala li kawai li yubal li yuf li yufarriqa bainama yablughu shartahu wa ma la yablughu kawai yana so ya bambance ma cewa in kazi ya ce qala li to ai cikin sahihul bukhari ba wai hadisi inganta tu kawai ne yake ruwaita a mafi inganci ne yake sakawa bukhari kenan ga sharuɗan da ke gare shi to in yana so ya ka hadisi bukata ta taso ne kawo wanda bai cika waɗannan sharuɗan ba to bai kamata ya kawo shi yadda yake kawo da suka cika sharuɗan ba can wanda ya cika sharadi ya ce haddathana wannan da bai cika sharadin da yake so ba sai ya ce qalali sai ya wuce dan ya nuna ma cewa inda ya ce qalali sharuɗan shi ba su cika ba na sahihul bukhari duk da cewa hadisin al-adabul mufrad zai ce haddathana kuma ka bincika mai yi wa hadisin hasan ne bai wa hadisin sahihi ne sai dai bai cika sharuɗan shi bane na cikin na kawo shi cikin sahihul bukhari wannan shi da abinda ibn hajar ya faɗa kenan ba zan ci a ce bukhari tadlisi ne yayi ko a ce a'a bai isnadi bai salu ba wajen mafi yawan malamai isnadi din ya salu sai ya ce wa haka ibn salah malam ibn salah ya hakaito muna an ba'dil maghariba daga waɗansu malaman yamma malaman maghrib da kusan duniyar musulunci inda ta girma wuri biyu ne gabas da yamma ai ko annabi da yace Allah ya gwada an hada mai kasa an matso da ita ya ga inda al'ummar shi addinin shi zai kai yace an gwada mai addinin ya zai kai gabas da yamma to in ka duba musulunci ba inda ya yadu kamar gabas din duniya da yamma yamma din kaga duk mu mutanen yamma ne kaga alhamdulillah da ba in kudu muke koyan arewa ba an fahimta kaga wannan mu wata falala ce wanda ya kamata mu yi tinkaho da ita da haka gabas din musulunci da yamma din ya ka ce gabas ɗan saudiya kenan da sauran gabashin kasashen musulunci ya ka ce yamma mu din nan dai ne su Najeriya su Niger su Mali su Alger su Libya su su ne ake cewa su Morocco duk cikin yan gabas din ne har ka zo Andalus duka cikin yan yamma suke an fahimci wannan a karkare na kanka a musuluncin nan kuna da daraja mai yuwa ma annabi ya gana ai sallallahu alaihi wasallam ba ma maki ai tunda yace an gwada mai yamma ka gane ko yawa to shi ne ibnu salah sai ya nakalto daga malaman da suke yamma annahu ta'liqun aidan cewa in bukhari yace qalali ko yace qalalana ko yace zadani suka ce kawai hadisi ne mu'allaq mu'allaq ne yadhkuruhu wanda bukhari yake kawo shi ya ambace shi lilisti shahadi dan ya kafa shaidu da hadisin an fahimta babin ash-shawahid kenan la lil'timad ba dan ya kawo hujja da shi ba ba dan ya zamanto shine abin da ya dogara da shi ba a babin kusan malaman hadisi suna wannan salon malami zai iya zuwa ya kulla babi bayan ya ce mutane ga sharuɗana da zan kawo hadisai akai ya bincika cikin hadisan shi wanda ke gare shi sai ya rasa hadisin da ya cika sharadin shi to sai ya dauko hadisin da bai kai ya cika sharadin shi ba ya saka saboda ba ya da wani wanda zai sasai shi an fahimta wani lokaci kuma zai iya kawo hadisin da bai gama cika sharuɗan shi ba sai ya kawo wani wanda bai kai shi ƙarfi ba dan ya ƙara ma wannan na farkon ƙarfi da wannan na biyu da ya kawo kamar ya zamanto me ya ƙara mai ƙarfi kamar misali yanzu a sahihu muslim misali muslim zai iya kawo hadisi gashi ya kawo shi amma cikin isnadi akwai wani mutum da ana dan rigima kai shi to sai ya je ya kawo wani hadisi wanda wani ya rawaito shi da ba wannan mutumin da ake yan maganganu kan shi ba sai ya hada hadisan biyu wuri guda dan su ƙara ma junan su ƙarfi to shine su malaman yamma suka ce in ka ji bukhari ya ce qalali ko qalalana ko zadani bukhari yakan kawo shi ne dan istishhadi hadisin ya zamanto mai shaidu ya ƙara ma maganar shi ƙarfi la lil'timad ba shine gimshikin da yake dogaro da shi ba a wannan babu an fahimci wannan sai ya ce wa yakunu qad sami'ahu fil muzakara tana iya yiwuwa ma ya ji shi ne a babin muzakara muzakara kamar ka ce muraja'a ku biyu ku zauna ku yi muraja'a malaman hadisi sukan yi irin wannan yanzu misali sai mutum ya ce
wane zo mu zauna mu muraji'ar hadisi sai ce hadisi nawa gare ka a babin arwalla sai ka shiru su kai ta karantuwa kai ta karantuwa kai ta karantuwa yana sauraron ka kaga nan ba karantar da kai ne yake bai muraji'a ce kuke yana karanta kana saurari yana karanta kana saurari in ya ida sai sai ka kuma ka ce to ni kuma ina da hadisi kaza a wannan babin sai ka kawo to kaga nan da ya karanta hadisin ai yana cewa ne nashi daga wani wani yaji daga wani daga wani daga wani har annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zaman to ya bada hadisin a gaban ka amma ba da sunan cewa kai dalibin shi bane to in ka ji hadisi a irin wannan salon sai a ce wani yaji wannan hadisi ne daga wani a babin muzakara an fahimta muzakarar nan wani lokaci fa zama ake tun bayan isha'i sai asuba ana yin ta kamar irin su Mis'ar ibn Kidab shi ne daga Imam Ahmad ne kowaye ya ce a je a samu wanda za su yi muzakara aka zo aka yi muzakara ya kasa kure shi sai ya tawaye ya ce kai guda ce ku kamin mutum mu yi muzakara sai ku je ku nemo mai aljini to wannan aljini ne ba da adam bane dun riwaya da ya dauko sai ya kawo dun riwaya da ya dauko sai ya kawo in ya bullo mai zai ce ni ma ina da irin wannan riwaya daga wani sai ya ce ku kamin mutum sai ku kamin aljini an fahimci wannan to su malaman maghrib hukuncin suka ke suka ce hadisan da Bukhari yake rawaitowa a muzakara su ne yake cewa kalali ko kalalana ko zalali ko abin da ya gama da haka to amma wannan maganar Ibn Hajar yayi raddin ta a cikin Fathul Bari an fahimci wannan yace wa qad raddahu Ibn Salah Ibn Salah ma yayi raddin wannan magana shi yasa yace wa qad raddahu Ibn Salah Ibn Salah yayi martanin wannan magana da cewa bi annal hafiza Aba Ja'far Ibn Hamdan kala da hujjar da ya kawa yace saboda al-hafiz Abu Ja'far ibn Hamdan yace idza qala al-Bukhari yace idan Bukhari yace wa qala li fulanun wana yace mini yace fa huwa mimma sami'ahu arda shi kuma yace al-ardu ne me al-ardu shine dalibi ya gitta ma malami littafi ya karanta malami na saurari shi kuma yace to a wannan salon ne Bukhari in ya rawaito hadisin da wannan salon ya same shi da wannan salon sai a ce al-ardu an fahimta kun san karatu na hadisi da karatun Qur'ani iri-iri ne akwai al-ard al-ard shine kai a matsayinka na dalibi ka bude littafi kana karantawa malamin na sauraron ka inda kai kuskure sai ya gyara to sai a ce arada alaihi al-hadith ya gitta mishi hadisai ko kuma misali ne a Qur'ani ne a ce arada alaihi al-Qur'an a wajen malaman Qur'ani kun ga al-Imam Malik shi da irin wannan salon yake karantarwa in ka zo bai jama baki ka zo kana son muwaffa to sai dai a karanta ma a wani ya karanta ma kai da mutunan kuna zaune wani na karanta kana zaune maliku na sauraron ku ko ku a kai da kanka ka ja bakin ya karanta kana karanta yana saurare in ka ida in ka ja hadisi inda kai kuskure sai ya gyara in ka gama karanta muwaffa to shikenan sai ya ce yanzu na karantar da kai muwatta ka kai wannan shi ake cewa al-ard lokacin da Imam Shafi'i yazo da Imam Malik haka akai da ya ganshi ga dan matashi haka da shi yace to kaje ka nemo wanda zai jama baki go yace a la gafarta mala bari in sha in aka shi bai yi ba a sai in nemo wani shi kuma shi littafin shanye shi mai gaba dai ya gaba har da cewa ba wai an nemo mai jan bakin ba muwattan ce gaba ɗayan ta har da shi to wannan shi ake kira al-ard an fahimta shi yasa ai lokacin da Abdullahi ibn Mas'ud annabi ya ce mishi karanta min Qur'ani malamai sukan dauki wannan ababin arab an fahimta cewa Abdullahi ibn Mas'ud ya gitta ma annabi Qur'ani kenan ya karanta annabi ya saurara tunda ba inda ya gyara mai kaga sai shi ya ci gaba da karanta an fahimci wannan to sai su ce in Bukhari ya dauko hadisi da wannan salon in yazo ba ya ce haddathana sai su ce shi yasa yake cewa qalali ko zadani ko abun da ya kama da haka wa munawalatan da kuma in ya samu shi a babin munawala me munawala munawala shine yanzu misali ina da hadisan da na rawaito ina rubuce da su a littafi in ga sai in ce to wane ga waɗannan ga wannan littafin nawa hadisai na ne cikin shi na baka izinin ka rawaice su da gare ni me munawala shine na wantul kitab na bashi littafi nace mishi shi kai riwaya daga gare ni wannan ina ganin mun karanta shi a Mustalah Ibn Uthaymeen go babin munawala
in ma bai zo ba a gaba malam zai kawo mu shi can za mu ƙara samun bayani to su malaman yamma suka ce abin da yasa Bukhari yake gayin wannan magana din haka din ne kawai saboda wannan to amma abin da yahi bayyana gaskiya maganar Ibn Hajar saboda ababe guda biyu na daidai Ibn Hajar sananne ne wajen bibiyar Bukhari sannan kuma ya gwada maganganun da inda yace qalali sai yaje nemo wannan hadisin a sauran litattafai sai yaje yana cewa haddathana to kawai dan ya nuna bambanci cewa wannan hadisin ya cika sharadin littafin shi wannan kuma bai cika sharadin ba littafin shi sai yace wa ankara ibn salahi ala ibn hazm raddahu hadith al malahi sabuwar magana hadithul malahi hadisin da yake magana kan awaran da ke shigaltar da mutane na waƙe-waƙe da sauransu Bukhari ya rawaito shi a cikin Sahihul Bukhari sai yace qala hisham ibn ammar qala yace yace haddathana ba bai ci akhbarana ba sai da ibn hazm yace kai hadisin da yifi ne kawai ya ba a hadisin an fahimci wannan haythu qala fihi al-bukhari ta yadda shi wannan hadisin na al-malahi din Bukhari ya faɗa game da shi yake cewa wa qala hisham ibn ammar yace hisham da ammar yana cewa Bukhari Ibn Hazm da yake wannan sai yace a isnadin bai sadu ba dan haka hadisin da'ifi hadisin al-malahi din shine wanda annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama la yakunanna min ummati qaumun yasta'illuna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif yace sai an samu cikin wannan al-ummat tawa wanda za su rinka halatta al-hira zina wal-harib mutum ya rinka halatta sanya al-hariri ga maza والخمر سيان سام مسحله تدشنجيا والمعازف ده ما سحلت ابابن كدكدي يروس قرضاويين كو يوا داما النبي بدل labarin zasu a wannan hadisi ne ya ga cewa za a samu dan su wanda zasu halatta wadannan arabi halattar wani imam mutun yace halal ne imma al-istihlal al-qawli imma al-istihlal al-fi'li sayan sami su cikin wadannan al-ummati to shine malam wa qala yace wa kenan wa qala ibn salahi kenan yace akhta ibn hazm min wujuhi yace ibn hazm yayi kuskure ba ma ta huska dai ta huskoki daban-daban saboda fa innahu dan shi wannan hadisi sabitun tabbatacce ne min hadisi hisham ibn amma hadisi ne tabbatacce sananne a wajen malamai ya tabbata daga hisham ibn amma qultu waje magana kenan ibn kasir sai ibn kasir yace wa qadara wa ahmad fi musnadi shi wannan hadisin da ibn hazm ya raunana imam ahmad ya rawaito cikin musnad al-imam ahmad wa abu dawud fi sunani abu dawud ya rawaito shi a sunan din shi yace wa kharrajahu al-barqani fi sahihi al-barqani ma ya kawo shi a ingantaccen littafin shi wa ghayru wahidin da ma malaman da ba dai ba musnadan muttasilan a matsayin wanda isnadin shi ya rawaito shi da isnadi ko isnadin ya sadu ila hisham ibn ammar daga hisham da ammar wa shaykhihi aidan da kuma daga malamin shi kuma kama bayyanahu fi kitab al-ahkam kamar yadda muke bayani wannan littafin wal ahkam shi ibn kathir yace walillahi alhamdu ga Allah godiya take to wannan hadisin ibn al-qayyim a cikin ighasatul lahfan yayi bayani mai tsawo game da wannan hadisi da hujjoji gamsassu a ilmance da ke tabbatar da cewa wannan hadisin ba shakku kan ingance shi kamar yadda martani ga wanda suka ce hadisin bai inganta ba irin su Ibn Hazm da makamantansu ha a Sheikh Muqbil yake cewa wannan bayanin da Ibn al-Qayyim yace baya tsammana akwai inda zaka samu iri inda ba a wajen shi ba yace dan Ibn al-Qayyim yana da wani salo inda ya tsaya yayin magana kan mas'ala ya kakare ta yayin ida ha to da kyarka samu wanda zai irin jawabin shi kuma shi yasa kuga da Ibn Hazm shi Ibn Hazm din da kanshi da Ibn al-Qayyim ha da wasu malamai ire-iren su so da yawa malamai sukan ce karka fara karanta littafin sa sai ka kosa shi Ibn Hazm bayan ilimin ma mutum ne mai zahiri tunde mai kaushi bai lausa sa in kana dan malikiya in ka tabo shi ya gara mai shako imam malik kai wake ta baka shi yasa ya galabaitar da imam malikiya sosai shi yasa ibnu al-arabi da yazo yake magana kan Ibn Hazm ya ci mutunce shi yayi zagi yayi mai walakaici Imam Zahabi yayi mai Ibn Hazm adalci sosai a tarjuma shi cikin siya har da yazo kan maganganun Ibn al-Arabi yake cewa lam yusif al-qadi Abu Bakr min shaykh lam yusif al-qadi Abu Bakr min shaykh abi yace alqali Abu Bakr dai bai yi malamin baban shi adalci ba yace dan shi a ilimi bai ma kai izziya kahwar Ibn Hazm ba dan sa akwai ilimi daban dabi'ar kadam ko wanda yana da ilimi amma za ka dabi'ar shi mai akwai mutum da yake mai zagi ne bai wasa an fahimta yanzu idan ka dauka ta bangaren dabi'a yanzu da dabi'ar Umar da dabi'ar Abu Bakr guda ɗaya ce ta bangaren dabi'a ba guda ɗaya bace dukkan su mutanen kirki ne ko wane bai wasa da gaskiya ko wane bai zalunci amma dai dabi'a ta halitta ba ɗaya bace dabi'ar hatta annabawa dabi'ar annabi Ibrahim da dabi'ar annabi Musa ha dukkan su kaga annabawa ne dukkan su ulul azmi ne amma ko akwai wanda in dai akan gaskiya ne to zaka ga yadda zai mu'amalance ka ba haka ba wani zai mu'amalance ka tare da cewa dukkan su mutanen kirki ne ko wane ba ya da abun aibatawa hatta cikin wannan halin amma dai salon ne ba guda ba an fahimci wannan salon ne ba guda ba wannan abin da zaka iya hararowa ga wani daga cikin sahabbai ko wanda zaka iya hararowa daga annabi daga cikin annabawa wannan abin ba aibu bane saboda babu wani annabin da yake da aibi da dabi'a an fahimta wannan ne sayyidu qutubi ya duba da yake baya da ilimin addini adabi ne ya sani kawai surutai ne ya sani na adabin larabci shi yasa ya soki annabi Musa yace mai kabilanci ne dan asabiya ne wai saboda me saboda wancan mutumin da yake agaji a wajen annabi Musa a fastaghathahu allazi min shi'ati ala allazi min aduwi fawakazahu Musa faqada alayhi yace kai wannan wani nau'i ne na ta'assubanci da kaza da wanda bai dace mutum ya jingina ma annabawan Allah irin waɗannan kasaman maganganun ba na ridda an fahimta to yawwa Ibn Hazm shi yana da wannan shi kuma Ibn al-Qayyim in dai baki za a bar baki yayi jawabi baki in dai za a bar shi magana ko kuma alƙalami zai yi rubutu a to su Allah ya ba su jari wannan haka al-Imam Shafi'i kamar yadda Az-Zahabi ya gani cikin tarjumar shi asiyar cewa Imam Shafi'i da zai ce maka bangon nan baki ne in kuka tattauna sai ka gamsu saboda da Allah ya bashi kaihin basira da kaihin hankali da iya tattaunawa in dai abin nan wuri ne ya ce ma baki ne in baka Allah sai ka gamsu an fahimci wannan to kun ga Muhammad Nasiruddin Albani ma yana da irin wannan dabi'a Albani in dai ya ce gabas sauran mutane suka ce yamma to sai dai ku dawo a shi ya tsaye malam shi yasa yanzu haka akwai matsalolin da in ka ɗauki kaf ɗin malaman Saudiya wanda su ne manyan malama za ka kaf sun saba ma Albani akai amma hankalin shi bai tashi in ya ce kaza Ibn Baz ya ce a'a su kaza suke gani Usaimin ya ce a'a Abba da ya ce a'a Fauzani ya ce a'a Luhaida ya ce a'a Hudayya ya ce a'a ya ce duk kun yi kuskure abin da ya sha mai kuma za ka yi ana tattauna ta ilimi ce ake ba ta ba irin wannan ta ƴan daba da rigima ba kamar kana son ka saro kan mutum a cikin natsuwa ne saboda tsakanin ahlus sunna da ahlus sunna dan bid'a ne ba a daga mai kawa wannan mu'amala ta dan bid'a daban ce da mu'amala ta ahlus sunna to shi sai malamai su ce maka littafin Ibn al-Qayyim sun ka dauki Zadul Ma'ad in ka dauki Zadul Ma'ad in ka ga yadda Ibn al-Qayyim yake tattauna mas'aloli to in dai ba kai karatu a baya ba mai zurhi akwai matsalolin da malamai suna ganin abin da ya tafi akai shine mai rauni to zaka tafi kan mai raunin yanzu kamar wajen sujada in zaka durƙusa ka je sujada guwanka ko riga ke riga ko kuma tayin hannayenka Ibn al-Qayyim ya tafi kan cewa hannaye akai su wannan kuskure ne guwai ke riga kuma har a yau malamai da yawa daga cikin malaman Hijaz akan wannan suke su Ibn Uthaymeen sai su ce in ka zo za ka je su jada guwanka ke riga ba hannaye alhali Muhammad Nasiruddin Albani da ya bi hadisin ya haƙƙaƙa shi a ilmance da ƙa'idodi na malaman hadisi da sauransu ya tabbatar da cewa abin da ya inganta hadisi ne a gabatar da hannaye akan guwai an fahimci wannan yawa malai ce ko mu kwana anan saboda yawa mu kwana anan sai mu tashi thumma haka ittifaq al umma Allah ta'ala a'la wa a'lam.